أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديتا تبتك الله سبحانه وتعالى ديساك هدامو أكراتمنا للتاهي ببما لمي إمام الذهبي للتاهي من سنة كتاب الكبائر عند أساتي دي قباتا muka tsaya muna cikin kabira ta 16 gishul imam ar-ra'iya wa zulmihi lahum. Bamu gushe ba dai, muna bayani akan al-gushu da shugaba zai yi ga wanda yake shugabanta da kuma zalunci a gare su. Iya daga cikin manyan zunubai da suke gadar ma da mutun shiga gidan wuta da kuma tsinuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala. A sati da ya gabata mun tsaya akan darasi na 28, yau za mu yi darasi na 29 a cikin wannan littafi mai albarka. Malam ya ci gaba da bayani akan mas'ala ta zalunci na shugaba da kuma algushi na shi. Wannan babi iya tsoratar da mu akan neman shugabanci, iya tsoratar da mu akan mu guji rungumar wata amana matukar ba larura ba ce a gare mu ɗauke ta. Akwai lokacin da abu ke zama larura a gare ka, dole sai ka ɗauka. Wannan babu yanda ka iya. A lokacin da ka lura cewa duk illahirin wa'anda ke da kwai, babu wanda ya yi dacewa a ɗauki wannan shugabancin in ba kai ba. Wanda suke nan babu wanda ya yi ka sani a kan wannan ɓangaren in ba kai ba. Wanda suke nan babu alamun wanda yake da wani halfiyat da wani istiqrar zamnannan abu a tare da shi wanda zai iya ɗauko wannan shugabanci, in dai ba da rura ba ta ka haka. Wallahi mutum ya kamata ya ringa gujin shugabanci. In ba irin na Annabi Yusuf ba, lokacin da ya lura cewa a lokacin da al'umma ta Misra take cikin wani hali, kuma wani hali zai tunkare ta a gaba na yunwa tsawon shekara 7, wanda su ba san da haka ba, amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi ta hanyar fasara ma sarki mulki dai, sai yake cewa ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim. Yake cewa ka sani in kula ma da wannan aiki naka na bangaren noma da bangaren tattalin arziki na bangaren noma, domin a huta daga cikin musibar da za a fada. Kaga wannan Annabi Yusuf alaihi salam ya lura cewa a wannan lokaci babu wanda ya hidacewa ya amshi wannan shugabanci in ba shi. To in ba irin wannan lura ta kama ba, wallahi mutum ya guji ɗaukan wannan yauni ya ɗora a wuyan shi. Wata rana ɗaya daga cikin sahabbai yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi firife na wani gari, ya ɗora shi wakilin shi a wani gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai, inna hala amana ya Mu'az, inna hala amana. Yake ce mai, amana ce, ba za mu baka ba. Wai ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yarda ba ne da imanin shi, ba bai yarda ba ne da cewa mutumin kirki ne zai yi, a'a ba wannan ba ne. Kawai akwai wasu abubuwa na shugabanci wanda shi bai da su, bai dace ba a ce ya ɗauke su, ya ɗauki shugabancin a wannan lokaci, aka ce mai kawai ya bari, bai dace da shi ba. Don haka in ba larura ba ce a gare ka, wallahi amsa shugabanci matsala ne. Duba da wannan hadisai da muka yi ta karanta sati biyu da ya gabata, a nan ma za mu ci gaba da karanta hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-imamul adil, shugaba adil, yuzilluhu Allahu fi zillihi, Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya shi kalkashin inuwa al-arshin shi, yawma la zilla illa zilla, ranar da babu wata inuwa sai inuwa al-arshi ta Ubangiji. Taka ni mai tambaya tambaya, yanzu a ranar tashin kiyama idan aka tara mutane tun daga na farko har zuwa mutum na ƙarshe a wuri guda, a hili guda, falfajiya guda, ke da kowa ta inuwa wadda za a ware wasu a sasu, to idan aka samu mulkin mutane masu irin wannan halin ma, to inuwa ba irin wadda kake tsammani ba ce, ba irin ta duniya ba ce. ba irin inuwa bace ta runwa da kake yi a nan duniya, ba irin inuwa bace bata ice, ba irin inuwa bace ta gida, a inuwa ce ta al'arshin Ubangiji. Al'arshin Ubangiji, annabin rahama ya ba mu labari, ya ce kursiyu ta Ubangiji girmanta, ka ce an ɗauki duniyan nan tamu da sama da ƙasa gabaki ɗaya da abin da ke cikinsu a ɗauka a ɗora a saman kursiyu, kai ka ce zobe ne aka jewa cikin sahara ganinsu ma ba a yi ba. Da ka ji a cikin ayatul kursiyu ana cewa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wannan kursiyin ta Ubangiji girmanta duniya wannan dukanta har da sama da ƙasa duka a ɗauke su a ɗora a kursiyu, kai ka ce zobe ne a sahara, sigi figi ganin shi ma ba a yi ba, fitar da za a fita ka tsinka duniya. Ita ma kuma kursiyin idan ka ɗauke ta ka ɗora ta a sama a arshi na Ubangiji, ita ma ka ce zobe ne a sahara. To yaya za ka iya lissaho girman wannan halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala? Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana a cikin suratul haqa, ko yake ba mu labarin waɗanda suke ɗauke da al'arshin shi, mala'ikun da aka sasa ɗauke al'arshin Ubangiji. Sai Allah ke cewa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin, su takwas ne mala'ikai, takwas ne aka ɗora ma yaunin ɗaukan al'arshi na Ubangiji suka shi a ran tashin kiyama. Manzala sallallahu alaihi wasallam sai yake ce ma sahabbai, an bani izini in ba ku labarin girman wani mala'ika cikin wannan mala'ikan guda takwas, daga kunnen shi zan wata faɗa shi ta hiyar shekara 500 za ta yi baka isa ba, daga kunnen shi zan wata faɗa shi ta hiyar za ka yi ta yi ta shekara 500 baka ƙare baka zo ba, wani ne girma ne wannan? Ɗaya daga cikinsu wannan wanda suke ɗauke da al'arshin Ubangiji ta yi shekara 500. Allah Allah ne lahi Allahu Akbar. To a wannan rana Manzala sallam ya ba mu labari cewa akwai mutane guda bakwai masu halaye guda bakwai wanda suka yi wani aiki manya-manya guda bakwai za su kasance cikin inuwa ta al'arshin Ubangiji ranar da za a kawo rana wannan, za a kata daidai kan mutane, wani kan shi in aka kashi daidai kan nashi wani kullo shi ta wasa ne, wani zuwa nutso yake a cikinta, wani zuwa shi bakin ciki, wani bakin gwiwa, sai a tsame ka a ce ma kai je ka kalkashin inuwar arshi ta Ubangiji cikin aminci da nutsuwa, ka je ka zauna nan kana kallon mutane ana cikin tashin hankali. To mu yi kokari Allah taimake mu kasance ɗaya daga cikin masu irin waɗannan halaye. Daga cikinsu shi ne al-imamu al-adil, shugaba adali, duk shugaban da yake da adalci ya kyautata bakin gwalgwadon iyashi, Allah san zice shi da abin da zai, yana kokarin ya adalci, yana kokarin ya kamanta ne, idan nashi ya zalunci baya bare shi, idan aka cuci wani koda a ce ba na kusa da shi bane ba, ya yi kokari ya hudda mai hakkin shi, to wannan ya cika mai adali, ya cika adali. Don haka kada ka zama Fir'auna ma yake iya mulki, lokacin da Annabi Musa ɗan gidan ne da ya bugi wani ya mutu, sai aka kamo Annabi Musa sai ya hukunta shi, ɗan gidan ne a gidan ya girma, kaga bai bari ba. Shi yasa malamai suke cewa al'umma ko kuma daula ko wani shugabanci, ko da a ce ƙasa azzalimar ƙasa ce, bi ma'ana ko da a ce ƙasa ta kafirai ce, inda na ce azzalima ina magana akan shirka, ko da a ce ƙasa ce ta kafirai, in dai tsakanin junansu suna ma junansu adalci, to wannan ƙasar jima take. Ita kuma ƙasar da ko da ta musulmi ce, in dai kasance akwai zalunci tsantsa tsakanin talakawansu da shugabanninsu, to wannan ƙasai ba a jimawa za ta watsi ta warga shi. Wannan sunna ce ta Allah, adalci shi ke dawamar da ƙasa, shi ke dawamar da shugabanci, zalunci shi ke watsa shugabanci, shi ke watsa ƙasa. Duk lokacin da kake kokarin ka kwatanta adalci, Allah yana kallon zuciyarka da gaske kake. To wallahi idan kai addu'a Allah ya taimake ka, Allah zai taimake ka. Suna daga cikin waɗanda aka musu garanti Allah zai amshi addu'arsu, su ne shugabanni. Duk shugaban da ya shiga ɗaki ya yi addu'a ya roki Allah subhanahu wata'ala akan wani abu na kasai shi wallahi Allah ya bashi mafita amma ni Allah yana kallon zuciyar ka ba ruwan shi da jikinka ya san da gaskiyar ke ko ba da gaskiyar baki ya san adali ne kai ko ba adali bane kai ba yiwa ka zo ka shiga ka zo ka zalunci mutane ka kwashe dukiyar mutane ka sayi gidaje a waje ka bude kwanta a waje a Swiss a Faransa a America ka tara dukiya ka tara shato a ƙasa ka tara gidaje dari kaza a gari kaza kana da motoci kaza kana da tayaran tayaran ka tara kuma ka zo ka shiga daki ka rinka ce Allah taimake ka aya kana zalimi kuma mun ce hadisin Abu Huraira wanda ba an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu labari idan kuma zakarar rajul yidil safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab manzo Allah ya ce fa anna yasjabula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu labari yake cewa a harkon hadisi yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala tsafayake ni bi amsa ake tsafayake baka zuwa kai sata haka zo ka gina masallaci kada zaka samu lada kun baka samu baka cutar mutane ka zo ka bada sadaka kuma ka je zaka samu ladan sadaka komai baka samu Allah tsarkake ni baya amsa aiki ya tsarkake wannan kaida ce mazal rasulullah yake cewa sai ki bada labarin wani mutum yidili saf yana cikin balaguro ash'asa aghbara ya sha wahala a cikin balaguran nashi daga cikin wanda ake amsa addu'ar su daga cikin wanda ake amsa addu'ar su shine dan balaguro wanda yake cikin balaguro manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake cikin balaguro idan ya addu'a ana amsa addu'ar shi to shi wannan yana cikin balaguro kuma yana addu'a ya sha wahala ya muddi yadayhi ila sama yana ya rab ya rab ya daga hannu yana cewa ya ubangiji ya ubangiji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram sai ce fa anna yustajabu la abincin shi haramun ne abin shan shi haramun ne kayan jikin shi haramun ne kai da haram ya tashi taya za a sha addu'a shi fa anna yustajabu la to ka baka zuwa ka cuci mutane ka zalunci mutane ka wawushi dukiyar mutane kuma ka koma share kana addu'a Allah bai amsa addu'a wanda yake irin wannan aiki sai ka kiyaye zalunci idan kana so ka gama da duniya lafiya ya kasance kai da ubangiji ba matsala to anan a wannan hadisin manzo sarrafa yake cewa Allah subhanahu wataala zai sanya shugaba adali kalkashin ino al'arshin shi yauma la zilla illa zilla ran da babu wata inuwa sai inuwa Allah wa qala sai yake cewa al muqsituna ala manabir min nur alladina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wala manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al muqsitun masu adalci sune muqsitun masu katamtawa masu daidaitawa wanda ba sa zalunci yace alama nabir min nur gobe kiyama za ka same su alama nabir min nur a saman wasu mamburori na haske ko zagan su ga sanan a saman koron ruwa da mutane kuma hallo abin na haske alladina ya'diluna fi hukmihim masu yin adalci a cikin hukuncinsu wa ahlihim da kuma iyallansu wa mawallu da kuma duk inda aka dora su a matsayin shugabanni ko da a cikin iyalanka kana kokarin kwatanta adalci Allah zai baka wannan matsayi yanzu akwai wanda zaka samu yana da mata biyu uku misali kirkiri zai dinga bayyana zalunci tsakanin su wannan da yawa sai ta tambaya su ce an mida ta saniyar wari a gida ba a kulawa da ita ba a mata kaza ba a mata kaza suna ta kawo kukan wannan wasun gaskiya ne wasun ba gaskiya bane ba amma idan ya kasance an samu me yi yi hankali zalunci tsakanin matanka yana gadar maka shanyewar rabin jiki gobe kiyama dan haka mu kula adalci a tsakanin iyalanka zai gadar maka da mumbari na haske gobe kiyama saboda koda shugabancin gidanka ne kake yi kana kalkashin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku makiyayi ne kuma kowa za a mai tambaya akan ciwon da aka bashi wannan iyalan naka ciwo ne aka baka matanka iyanka ciwo ne aka baka ka iya bakin iyawarka ka kula da abincin su da abin shan su ka kula da tarbiyyar su alhamdulillah kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai taimaka maka ya kasance tarbiyyar ta ta yanda kamata kuma ka samu wannan daraja da wannan girma gobe kiyama. Allah taimake mu. Yace lamma ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'adhan. Mu'az manzalar sallam ya tura shi wani gari a matsayin missionaire ya kai musu sako na addinin musulunci. Wani gari ne wannan shine garin Yaman. Sai yace mi iyyaka wa kara'im akhlaqihim. Yace ya kai Mu'az na kiyaye ka wa kara'im amwalihim ka kula da dukiyoyinsu na kiyaye ka kada ka taba musu dukiya wattaqi da'watal mazlum yace kuma ka kiyaye addu'a wanda aka zalunta duk wanda ka zalunta yace maka Allah ya isa wallahi in kana da hankali ka kira shi ka ce bawan Allah dan Allah na tuba wallahi kar kai girman kai yana yin wannan in dai tabbas ka zalunce shi wallahi Allah ya kama ka wannan alƙawari na Ubangiji Allah bai barin zalunci kuma tun anan duniya zaka fara gani kayan aje kiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa abubuwa guda biyu ba a jira sai an je kiyama tun anan duniya kake fara gani a kayanka da zalunci da cin hakkin iyaye wannan abun biyu ba ka gama da duniya lafiya wallahi indai kana aikata su dan haka in ka zalunci mutum ka tabbata a wannan abun kai zalunci wallahi ka neme shi ya yi maka wannan shine zaman lafiyarka sai yake cewa fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab addu'a wanda aka zalunta ba ta da hijabi tana zuwa sama bude yake da kai bude yake da kai yanzu kana zo ka bukata ma sai kai addu'a Allah ya jinkirta ta misali wani lokaci in amsa a jinkirta maka ita bayan zuwa a kare ma wata musiba da wannan addu'a abari sai an je kiyama ma a baka wani lokaci kuma a baka kayanka lokacin amma wanda aka zalunta kai sai tahiyya take kai sai ake amsar ta aji daga amsa an kare ka sai ka gani a kayanka wallahi mu kiyaye addu'a wanda aka zalunta to kaga shugabanni da wanda suke daukan yauni su suke cikin wannan hatsarin yanzu kaga akwai shugaban da zaka ji ana cewa kai wani ai mu wani bai wa mu yahi mishi aje ana faɗin irin wannan akan ka alhali wanda suke wadin wannan suna da haƙƙi akan ka sai ka rasa to wannan da wani aiki zai biya al'umma in yaje gobe kiyama irin wannan wallahi shugabanci ko na director ka amsa ko na director ko na lafal duka shugabanci duka wani matsayi da ka gani ko mun kananta shi wallahi shugabanci Allah ya tambaye ka akan shi kai daidai da mutum goma kama shugabanci Allah sai ya tambaye ka manzaran sallam yake cewa talaqatul la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah kai mutanen da Allah ba zai musu magana ba gobe kiyama fa dhakara minhum al-malik al-kadhdhab sai ambata shugaba ko makareci ina wanda suke zauwa su ringa cewa ai dama siyasa ƙarya ce siyasa kaza ce wallahi duk wanda suke hudin irin wannan to suna haramta siyasa kwata-kwata ce in dai buku a barta ba a matsayin tsari na shugabanci domin a shugabanci mutane a yi adalci a ba mutane haƙƙinsu in dai ta fita daga wannan kadar ɗin ta koma cewa ai ƙarya ce ai dama cin amana ce ai dama kaza ce in dai kuka bata wannan fasarin in dai wannan take definition ta siyasa ta zama haramun kwata-kwata in dai kuna so ku barta a matsayin halak to ku barta a cewa wani abu ne wanda kana iya amfani da shi wajen adalci kana iya amfani da shi wajen zalunci wanda ya adalci ya sha wanda ya zalunci shi ma kanshi dan siyasa ya zo ya ƙarya ce zai yi kaza misali in dai ka ɗauka cewa ai siyasa ce kai dan a zaɓe ka ne kai wallahi ka daho ka tono ka yanka kanka saboda Allah subhanahu wataala kana daga cikin waɗanda ba zai ma magana gobe kiyama ba yanzu Allah kima magana a gidanku ma ka shigo a banka kima magana ai kaga san akwai matsala kai magana kamar maka magana ta kyale ka kowa ya banza da kai ka to ka sa ranka ina to bare mahallicin kowa da kowa gobe kiyama kowa ya zo yana so ya zama dan gidan gaba a wajen Allah subhanahu wataala kowa na neman wuri a wajen Allah kowa na so Allah ya kama sunan shi kawai kai a ce kai ba ma magana ko kallon ka ba ai ai ka shiga uku mala ka shiga uku
Manzo sallam yake cewa innakum satahrusuna ala al-imara wa satakunu nadama yawm al-qiyama.
Yace ku kinnan za ku ringa rigai kuna kokoyi kuna rigima akan shugabanci.
Yace alhali ita kuma nadama ce gobe kiyama.
Shugabanci in ka san wa nadama ce gobe kiyama. Saboda zuwa zai a tsaye da kawa. Eh bayan dai sai an bincika komai naka. Eh bayan da tashi hankali wajen tashi hankali.
Kana da dukiya ma Allah subhanahu wa ta'ala idan ka je gobe kiyama saboda binciken da za mu akan dukiyarka dala guda ya an tambaye ka ina ka same ta ina ka kashe ta wannan ina ka same ta wannan ina ka kashe ta wannan ina ka same ta wannan ina ka kashe ta kai yanzu kana iya lissawa abin da ka samu a rayuwarka nan da shekara goma nawa ka samu baka iya lissawa su ka samu daga can ka samu daga can ka samu daga can idan ya kasance yaki haram yaki halaka ne ma kowanne an bintika a wannan a mai dukiya ma shi yasa ake cewa za a tsayar da dukkan wanda yake da dukiya za a dakatar da shi ya yi talaka sun yau shi talaka hisabin shi ai wani mai sauki da wani gare shi talaka ban Allah da an bai da komi kawai hisabin daga an zo abin da ya sauwaka ne kawai za a jijji ba duk da cewa shi ma dai akwai yan abin nan inda wani lokaci talaucin ya yi talauci matsala ake samu a laraba mai talauci annabi yake cewa kadal faqru an yakuna kufra talauci kadan ya hana zama kafirci malam talauci bala'i hudda kai ke daga hankalinka ba ka yi sallah da nasuwa ba in ka ji ana bada labarin magabata wannan magabata ne sahabbai ne babu rikici diya tana yawa akan su in suka ci da binansu da almadara ya isa a yanzu kuma ka duba gani irin bala'in da ke rufe mana akwai rikici diya komi sai da kuɗi za a yi shi kai in bukatar kama ka haƙura to akwai wanda su gusa haƙura in ba ni babu ko ka ce musu babu su ce a hawa mana wallahi ka samu shi babu ka ce wallahi sai ka samu shi su ringa ma fushi ma a gidan na ce a bani kaza a hana ni ka duba ka gani mata to waɗannan su su gigita kai ka zo kana sallah wajen karanta fatiha ka rinka karanta tahiya wajen wallahi mala rigice ake wallahi kadal faqru an yakuna kufra wallahi mu ringa addu'a Allah rawa mu da talauci mala wallahi abun gudu ne sosai abun gudu ne mazal sallam yake cewa wa inna wallahi la nuwalli hadal amala ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alayhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ba ma dora wanda yake neman shugabanci ba duk wanda ya tambaya ce a bashi yace mun ba ma dora shi ba ma bashi ko mu gani alaman shi yana nuna cewa yana so ba ma bashi shugabanci kashi manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ai mutane magabata suke cewa duk wanda ya nemi shugabanci ba banza ba wasu ke masa rikki kuma akan cewa a yi ai annabi Yusuf ya nema a manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake cewa duk wanda nema ka kuba shi kai sai ce duk wanda nema ka kuba shi kin yanzu kaga ina magana farfagandi wanda yato farfagandi wanda ya nema ce ka kuba shi ka nemi wanda baya so to wanda baya san wannan aka ba shi insha Allah zai rike amana Umar bin Abdul Aziz yana kuka aka dora mai shugabanci tun da ya hawo cewa matar shi kewa mun shiga jaraba kuma hikin ya hakuri dukiyar ki duka zaki kawo wallahi cikin baitul mali za mu zuba ta ita taro dukiyar ta je zuba ita taro tashi je zuba haka ba Allah ne yake yawon shi yanda kaga irin kayan kowane talaka haka yake sawa barci irin ko ina inda kowane talaka yake barci irin shi ke barci kai ai da kai a lokacin shi makiyaya da dabbobin su da kurayi wuri guda suke ke saboda an samu shugaba adali ranar da aka samu wata akuya ta warce wata kura ta warce wata akuya ayin garin suka ce tabbas sarki ya mutu kuma da aka bincika kwarannan ya mutu wani yawo adalci saboda adalcin shi dabbobi ma bisa zaluncin juna Allah ya san wane ne shi da gaske ki so ki adalci na ga muku wancan satin ya taba shiga masallaci ya ma wani magana ya ce kai ma hukaci ne ya ce a kai jakki ne ya ce a wannan suka zabu ya da kai kana shugaba mutun zai ga mana magana yace yo ai tambaya kai ni je kine ce mai a'a yato in amsa kenan ai amsa kenan ni a'a ba ni ba jiki bane ba shikenan inda tabbatar mun ne shine za a yi wata magana amma inda a yanzu ne malam ka ga ma shugaba irin wannan magana an gidan ma na kai zaka da kil za su gane ka wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati ya ka'ab bin ujra a'adaka allah min imarati sufaha umara yakununa min ba'di la yahtaduna bihadihi wa la yastanuna bi sunnati manzo rasulullah yake ce ma ka'ab bin ujra yake ce mi a'adaka allah min imarati sufaha allah kiyaye ka ya kasance kana kalkashin shugabancin shuwagabanni wawaye akwai shugabannin da fuzur hankali mata kawai shugabanci su ne a gabansu su yanka wanda suka ga dama su zalunci kai yanzu wanda ka ji an ce ya saci misali kuɗin da suka kai a dolar ma a ce miliyar wajen goma ko ishirin a kullum yirin kashe miliyan ba bai cinye wannan kuɗin har ya mutu kuma wanda zai yi wannan satin takalmi ya kai shekara 70 a lokacin da ya yi wannan satin ya kwashi wannan abin ya zuba a shi dan Allah ki ba in ka jima a duniya ma shekara 20 a gaban nan in ka jima a shekara 20 inda zaka traverse ta wannan lokacin wannan dukiyai a cikin ta babu kai babu cin dadi a ciki takan yi an hana gajin isi takan yi duk nama an ce ma kabarci diabetes kaza kaza ka kiyaye suka yi jikin ma mai dan dadi an ce ka bari to ina dadin yake ka saci wajen kudin da kullum ka kashe miliyan guda ba su kare ba kaga wani ana bincike har a dinga zuwa makwantai a wani kabari ya je ya tona ya aiki ya dabara ya sa dukiya a ciki aji ya san dai mutum duk bala'in shi biya zo kabari bai ce an aje dukiya na kabari makwantai aka je aka tona rami aka tona wani kabari aka aje dukiya kusa da wani mace kawai ana bincike da aka tsananta aka samu cewa a makwantai aka binne wani bangare na dolar kuma ga sunan aka fito a tsaga matala a zuba an rasa yadda za a yi da su ba zai shiga banki wani ma hukacin mai banki ne zaka kai mai miliyar guda lokaci guda ka ce mai ajima ya ajima ita daga sama ka same su ruwan annabi ayyuba ne kai zaka ce an baka daga sama yamma nan an kalli mai dauka bisa amsa shi yasa dole an yi bilan shirin su sai an yi kiran wani abu wanda zai ringa cewa ga wata sana'a nan wadda in an cinikin miliyan guda sai a ce na miliyan goma ne akai sai a dauke daga wani cikin wannan sata sai a zuba sai a kai a banki a ce aka aka a samu kudin sabace shi da suke cewa bilanci sama a yi da zai zai ga an yi kiran wani kamfani ko wani wuri haka gashi nan neman kuɗi ne sai a yi cinikin kaza sai a dauko daga cikin na sata ya a tsara ya je a ce a haka tukwane za a samu su shiga banki in ana so a yi wasu kasuwanci a wuce su rutsa ba zalunci to akwai wawanci da ya kai mutum ya ringa duk daukan duke da biya icin ta ba inda ce bukata ce gari ka dama dama yace umara'un yakununa min ba'di yace wasu shugabai za su zo bayana inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahtaduna bihadi ba sa shiryawa da shiryawa ta ba abinda annabi ne yake so suke yi ba abinda Allah ya ce ai bane suke yace wala yastanuna bi sunnati yace kuma ba sa bin sunnata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa an abi huraira radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba qada'a almuslimin hatta yanaluhu yace duk wanda ya nemi shugabancin musulmi har ya same shi yace thumma ghalaba adruhu jawruhu falahu aljanna sai adalcin shi ya gallabi zaluncin shi to Allah ba shi gidan aljanna kenan kaga idan kayi adalci kana daga cikin wanda za su kasance yin aljanna ne gobe kiyama yace wa man galaba jawruhu adluhu falahu anna wanda kuma zaluncin shi ya galabci adalcin shi to shi wannan dan wuta ne kenan idan Allah baka shugabanci kai wace iyawarka ka kiyaye akwai aljanna a gabanka kuma akwai wuta a gabanka sai ka zabi wani zaka shiga eh inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura yace satahrisuna ala al-imara wa satakun nadama yawm al-qiyamah hadisin je gabata manzon sai yake cewa he ku ringa neman shugabanci yace alhali ta kuma nadama ce gobe kiyama wa qala umar li abi dhar umar yake cewa abi dhar radiyallahu an haddithni bi hadithin sami'tahu min rasulillah, ka bani labarin wani hadisi da kaji daga manzala sallallahu alaihi wasallam. Fa qala abu dhar, sai abu dhar yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuja'u bil wali yawm al qiyama, za a zo da shugaba gobe kiyama. Fa yanbudu bihi ala jusri jahannam, sai a kashi a dora shi a fon, irin fon din nan da muke gani na sama ruwa, to na gidan wuta ne za a kashi a dora shi a sama. Fayartaju bihi aljisr, sai shi wannan fonkin sai girgiza, idan ya girgiza da shi irtijajatan la yabqa minhu mafsad illa zala an makanihi, idan aka girgiza shi babu wata gaba a jikin shi sai ta gusa daga wajenta, jigita shi za a girgiza shi, za a girgizawa, zilzilatul ardu zilzalaha, irin wannan. Yace fa in kana muti'an lillahi, idan ya kasance mai bin Allah ne, fi amalihi, a cikin ayyukan shi kasance bai zalunci ba, yace madabi, a lokacin nan sai a bar shi, aka girgiza aka auna shi a gani bai da matsala, yayi adalci duk da wannan, amma sai an girgiza shi saboda dadin wannan da yaji a nan duniya. Kasan shugabanci akwai sa girman kai, akwai bubbuɗewa, akwai jiji da kai, akwai sawa, akwai hanawa, wannan wani abubuwa ne wanda in ba wanda Allah ji kanshi ba, dole girman kai ya shiga, babu mu na gaba da zamu shiga babu ne na girman kai. Shi kuma girman kai Allah subhanahu wataala yake cewa iya daga cikin siffofina, duk wanda ya siffanti da shi a nan kiyama, yayi jayayya a nan duniya, yayi jayayya da ni akan wannan, yace gidan mutan sa shi, wannan siffa ce ta Allah, ka ringa ji ba wanda yake ka, ko kai ne mu ne yau mu ne gobe, duk da muka dama sai mu karya. Yace wa in kana asiyan lillahi fi amalihi, yace idan kuma ya kasance azzalimi ne mai saba ma Allah ne a ayyukan shi, in kharaqa bihi aljisr fa hawa bihi fi jahannam, sai wannan fankin sai dare da shi kawai sai ya girmuta da shi, miqdaru 50 aman, tahiyya shekara 50 zai a kasa yana tahiyya cikin wuta. Kwanan nan musamman ko kun lura volcan ya fito a wajen Ethiopia, volcan wallahi in kana kallon volcan kawai in ka tuna gidan wuta, kuma aka ce ma ko hayakin wutar duniya ko hayakin ta lahira ba ta kai ba, volcan dutse ya narke mala ya zama ruwa, in ka je wani karhe ko wani abu kai ka ce ba a taba yin wani abu mai suna karhe ba, a ce dan adam irin wannan abin za a so a je wa shi, ya daga cikin azabar da za a yi gobe kiyama, irin wannan ruwan na wuta shi za a ma wasu riga da shi, kai mu je Allah kiyaye mu da irin wannan abu, Allah rawa mu da irin wannan wuta, wallahi barin da addu'a kullum Allah tsare mu da shiga gidan wuta, wannan addu'a mu rike ta, mu ringa yi karshen tahiyya, idan mun kare tahiyya muka kare salatan annabi, muka nemi tsari daga wannan abubuwan guda hudu, allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Manzo Allah sallam daga cikin addu'o'in da yake yi bayan wannan, allahumma inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika min an-nar, mu ringa yi wannan addu'a, Allah subhanahu wataala yana amsa wannan addu'a a wannan lokaci bayan tahiyya kafin ai sallama, lokacin na amsa addu'a wuta take cewa duk wanda ya nemi tsari ne ta Allah ne ma ka raba ni da shi, aljanna tace duk wanda ya roke ka ni ya Allah ka bashi, kenan kun ga ita aljanna fata take idan mun roka Allah ya bamu, ita wuta idan mun nemi tsari da ita fata take kuma Allah ne santar da mu da ita, wallahi mun ringa neman tsari da gidan wuta, tabbas akwai gidan wuta, iya daga cikin abinda yake jawo duka wannan bala'in da kake gani a duniya, mutum ya zo kashe mutum, mutum ya zo saci dukiyar mutane, mutum ya ringa zalunci, mutum ya ringa cin amana, mutum ya ringa abin da ya ga dama, wannan abubuwa ne da suke nuna mai cewa, suke nuna mana cewa wannan mutumin bai yarda cewa gobe kiyama za a tada shi, a mai keke da keke a mai hisabin wannan abin, duk wanda ya san gobe kiyama za a tambaye shi akan abin da yake yi, wallahi akwai aikin da ba zai aikata ba, duk wanda kaga iya irin wannan mukuwa sata ta huta hankali, wallahi bai da ba akwai kiyama, gani yake kawai a nan duniya ne jin daɗi jin daɗi, bari in wawura in ji daɗi kawai a wuce wajen, kawai ce a wurin shi daga nan an ƙare in an mutu babu zancen wani zance, magana ce ta yi waɗancan kafirin da suke cewa a idha mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lam ba'usun,
su ba mamaki take tsikiya idan yanzu muka mutu muka zama kashi muka zama kasa ko a ce za ta da wannan Allah ki ta kulku hijaratan aw hajida
ko ku zama duwatsuna ku gani in ba tare ku ba to wallahi duk wanda yake imani da cewa akwai kiyama wallahi akwai aikin da ba zai aikata ba ka zo kashe mutane suna zaman zaman su me akai Manzon Allah yake cewa duk wanda ya kashe mutum zai zo gobe kiyama wanda mutumin zai rike shi ce ya Allah wannan mutumin a tambaye shi ni na me kashe wallahi ka ba da amsa duk wanda ka saci dalar shi ba tare da yardar shi ba wallahi gobe kiyama sallar da take ko ta sallar amsuwa a taka me kushu'i cikakke ita za a dauka a biya shi ko azumin ka me kyau a dauka a biya shi kawai haka ne za a sadaka kawai saboda abinda bai kai ka ba abinda za ka ci kaje kai kashi kawai saboda shi kaje ka sai da sadar sallaka ka sai da azumin ka ka sai da kyautarka da kai ka sai da biyyarka da iyaye da kai a zo gobe kiyama a ringa rarraba wa mutane ita saboda abinda bai kai ka ba a wannan duniya kuma takan yi wani ne dan wani ya ji dadi wani ya yabe ka zaka saci kudin mutane ka bashi akan me Manzon Allah yake cewa kun san waye talaka gobe kiyama sabai suka ce shine bai da ko dala bai da ko bi suke ce musu a wanda zai zo tarin ayyuka kai ka ce duwatsunan tayama ne tarin ayyuka zai zo su kawai in aka dora askeli an kare dan aljanna ne amma ko za a zo a ringa wariya a ce ya cuci wannan a dauka a bashi ya zalunci wannan a dauka a bashi har sai ya kasance bai da komi wani ya zaburo ce ya Allah ni ma zalunce ni adiba a gani haka ne to yana da wani abu na dukiya na aikin kirki babu sai ya ce to ya Allah dama ga wani zanibi na nan na rasa inda zan yi shi ya Allah a bashi sai a dauka kara maka wallahi mun ji tsoron Allah duk abin da zai zo wurin mu misali ta kanza mu tabbatar cewa wannan abin halaka ne mu tabbatar da cewa gaskiya ne mu tabbatar da cewa daidai ne kar mu je mu hada cikin irin wannan musiba gobe kiyama mu gani a cikin kayan mu a nan duniya kuma gobe kiyama mu je ayyukan mu da muka yi masu kyaukin wanda muka yi da khushu'i wanda muka yi babu riya wanda Allah yake so an rubuta a cikin littafin mu an amsa a dauka a ringa biyan mutane da shi wallahi mu kiyaye wannan rana Allah taimake mu mu tsare sarran mu saboda sarran shi yake kai irin wannan abubuwa ka bi sarran ka kawai shikenan ka zo ka ringa abin da kawai in ka je ka koma ka kwanta lokacin da zaka yi barci idan ka tana wannan barcin da zan yi idan tahiyya cewa a yana daga cikin abin da ya kamata kullum mu dinga yi idan ka zo barci kare ya idan ka kwanta ka miƙe kana jira zo dauke ka ka tana cewa wai yanzu idan cikin wannan barcin kuma tahiyya ce har canwa yaya zan auna ayyukana ya suke shin ayyukana masu kyau da ayyukana marasa kyau shin zan huta shin zan kai labari shin a gaban Allah mizani na zai yauni ka dinga auna dawana dawani na zalunce su ha dawana dawani akwai hakkin sa a kaina irin wannan Allah ma na saba mai wuri kaza ka nemi gafara shi kuma zai kwanta kai barci kai yanzu kana tana wani gingime mai zuni akan ka kuma kake kwanta kai barci ka ce wa kai tashi kai raka'a biyu ka daga hannu ka ce ya Allah gafarta mini ka je kwanta kai barci gari ya ido wallahi babu dabara ana dabara ita ce duk lokacin da kake jin kaikayin wani zunubi a ranka kake jin wani abu a kwallowarka cewa wannan falahi ne zunubi ne wanda tsakaninka ne da ubangijinka wallahi kake yarda karihi idan ka yau baka nema ba Allah ya nema shi abu mai sauki ne Abubakar Siddiq ya rawaito mana hadisi Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kawai duk wanda yake so Allah ya nema shi kan wani zunubin shi ya tashi kawai ya arwalla ya kituta arwallar shi ya yi raka'a biyu masu kyau idan ya kare kawai daga hannu yayi salatin annabi yace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk zanubin da ka aikata Allah zai yi maka kenan mu yi kokari mu ringa ji zafuttan kan mu lokaci zuwa lokaci mu bar rihe ido muna barci da zanubi a kan kuma abubuwa na wasu wanda yake kan mu yi kokari mu tattauna da su koya ne mu mai da abin ko da abin mu da abin da zamu biya mu mai da abin ya zama bashi ai mun gane ko mai da abin ya zama bashi shi bashi in dai kana da niyyar ka biya Allah zai taimake ka biya shi wani an yi wani abu sai ka ce kai ho wani a wani lokaci a ko wasu dukiyar ka a wuri na ina tsammaka kai ka mamanci amma ni dai ina ta ne dukiyar ta kai kaza insha Allah ta'ala zan baka misali kaga yanzu wannan lokaci ya huta daga zalunci ya koma me ya koma bashi kenan dukiyar shi kake so ka maida mishi in Allah ya taimake ka in dai a zuciyarka da gaske kake Allah zai taimake ka biya kuma Allah ya sa ka samu ka biya in baka samu ba ma kai ka rubuta ka ajiye cikin wata kayyar cewa ana bi na bashin kaza saboda gudun ko ka mutu in Allah ya taimake ka aka biya maka shikenan gobe kiyama ba zan ta dauki ladan ka bada wani awwali ne da ya kamata a ce mu rinka takan tsandar da su a rayuwar mu ta yau da gobe to da rayuwa ba tabbas yau gobe ne ko jibi daga ji an ce babu wani kenan ka shirya ma kanka ka tsara ma kanka komai in ma ta yi kiyama ta zo a ka dan tsatsaro su abubuwa bakin gulgulu Allah ya taimake mu fa qala umar man yatlubu al-ilma biha ya abadar yace man sallat lillahi anfuhu wa alsaqa khaddahu bitra kuma yake cewa man yatlubu al-ilma biha ya abadar yana tambaye shi akan wai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan cewa wanda yayi shugabanci za kura saman fa yake tambaye shi akan idan mutum sai kasance yana nema shi wannan shugabancin da gaske ya kenan wannan wanda aka ba shugabanci ne yayi adalci ko zalunci sai ce dole ka iya wannan sai ce to wannan kamar wanda ya ci kasa ne da hancin shi da bakin shi kamar kana nema ka dirne kanka ne cikin musiba da kanka da kanka dole ka gani da yana da gudu-gudu so yake ya amsa wanda sata mu yi magana ko ga mutun ya ji ya ba da dan adam dan ya zama shugaba jinin dan adam amsha ba da labaru haka kaje an ce an ji an yanka jararrai an kashe mutun kawai bawa da wani abu a dauki wani bangare na jikin shi ayi tsaki a zama shugaba kuma ku talaka ku ringa jira an ku adalci ga wanda zalunci Allah wa qala umar bin al-muhajir yake cewa qala li umar bin al-abd al-aziz Umar bin Abdul Aziz yake ce mini shi Umar bin Muhajir yake cewa Umar bin Abdul Aziz shine shugaban da aka samu bayan Khulafa'ur Rashidun ba a samu shugaba irin shi ba yake cewa idza ra'aitani qad miltu anil haqq Umar bin Abdul Aziz yake gaya ma wannan Umar bin Muhajir yake ce mi a matsayina na shugaba a duk lokacin da ka gani na sabka daga saman kan gaskiya na kama wata hanya daban sai ce mi fada yadaka fi tilbabi ka kama hannunka ka shaki wuyana in aka ce tilbab ana nihin wuyan riga irin yadda ka shaki mutum ana rigima thumma qul li ya umar ma tasna sannan ka ce mini ya kai umar me kake da ka ga nasu da kan gaskiya ko kaman haka ka ga shugaban amma a yanzu wani shi wanda yake ga mai gaskiya shi yake ki ga wannan dan jaraban zai wazi da min zuwa da shi bai gane komi kaza 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 shi ko kuma gaskiya ka zo ga ya mushi in Allah ya taimake ka kana da iko na ka gaya ma wani gaskiya wallahi kakka jona tsatsar akan ga ya mushi taimakon shi ne zaka yi akwai wanda zai kasance abokin ka irin abutar da babu shamaki akan ta ko wanda da irin wannan abokin wanda kawai kai sai kana iya tunkara shi ka gaya mai abu gashi nan kawai kaza kaza ne in kana yi kai baka ka sani to idan kana da irin wannan kuma ka lura cewa yana kan wani abu na kuskure kakai kasa a guya kawai gaya mashi ba ruwanka da matsayin shi ba ruwanka da dukiyar shi ko na gaya mai gaskiya wani kakai wani kaza ya kamata yi wani shi ne adalci kuma shi ne zaman tare sai ma da yake ba mu nasiha a nan yace ya radiyan bismi zalim kam alaika min almazalim yace ya kai wanda ka yarda baka ma damu ba ana ce ma azzalimi yace as-sijnu jahannam ka sani cewa gidan kasan ka jahannam ce kai wanda ake ce ma shugaba kuma ka san kai azzalimi ne kuma ka yarda ka zamana a wannan matsayi ka sani cewa gidan kasan ka wuta ce wal haqqul hakim gaskiyar ka ita ce ta hukunta ka yace wala hujjataka hujjata laka fi ma tukhasir ba ka da wata hujja akan abin da ake zargin ka akai bakka da abin da zaka kare kanka yace alqabaru muhawwal kabari abin tsoro ne fatadhakkar habasuk ka ringa tana cewa za a saka cikin wani dan kurkurun wuri ne inda za a matse ka yace wal hisabu dawilu yace kuma hisabi tsawo gare shi hisabi gobe kiyama Allah yake cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unki yace wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura sai a ce mi iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kowa akwai wani abu da yake a rasaran duk abin da yake a wuyan shi gobe kiyama za a hudo maka a matsayin doki man sai a baka a ce ma karanta kayanka kai da kanka zaka ma san kai hisabi ga mai kyau din ga mara kyau shine malamai suke cewa duba madalla ga wanda duk lokacin da aka bi wata sadara ta zunubin shi aka rubuta an ga sadara uku ta istighfari a baya mi suke so su ce mana mu ringa yawaita neman gafarar ubangiji idan aka rubuta sadara guda ta ka aikata kaza zunubi to a samu sadara uku ta biyo baya neman tuba ne kake ga Allah wanda take goge wannan zalban da ka aikata Allah taimake mu rage dawoma da yin istighfari wala abu ne wanda mahuta ce wallahi duk rishin nutsuwar da kake samun kanka duk damuwar da kake ciki duk matsalar da kake tunkare ka in ka tashi yin istighfarin kakkai daya biyu ka bari a kai irin wanda zaka ringa kirdadan 2000 kai 10,000 ne kai wallahi in kana wannan kowanne irin bala'i ne kai kakarin shi Allah ya mama gani shi in dai kana wannan ko abin zaka gani gashi nan ya tunkare ka yana nema cinye ka wallahi in kana wannan sai ka samu mahuta ka dawoma da yin istighfaru kuma da yawa yanda zai kasance bakka da lokacin wasu abubuwa daban wanda kake saki bata ma lokacin suke dauke ma hankali istighfarin ce kamila hankali a kanta wallahi zaka samu huta kuma gaskiya ne Allah subhanahu wataala haka ya fada fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yace yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara bancin abin da zaka samu a duniya yace kai aljannan ma baka zai in kana yin istighfari Allah mu dawo mu da yinta mahuta ce ba karama ba mu yawaita yin istighfari da kuma alhamdulillah za mu ga abin min aisu la tahtasib kuma wallahi zanuban magunin ka za su ringa yi saboda ni kana kusa da ubangijinka Allah subhanahu wataala yake cewa alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub duk wanda yake yawan ambatan Allah zai samu nutsuwa kwanci hankali a zuciyarsa ka je barci ya kasance baka san lokacin da barci dauke ba kana astaghfirullah astaghfirullah baka sani ba kawai kai shine abokin hirarka kana memetawa har barcin ya zo kabar jiran shi da wani tunani ko da portable ko da kallon tele a ringa jiran shi da istighfari ko alhamdulillah a bakinka har ya dauke kai tare da kai wala zaka alkhairi da yawa min hasala tahtasib sai malai ci gaba da cewa wal hisabu tawilun fakhallis nafsak yace wallahi ka tsirantar da kanka yace wal umr ka yawmin fabadir shamsak yace wannan shekarun da kake a duniya yace kamar rana guda ce shekarun duka da kai na rayuwar duniya kamar rana guda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun fi dunya ka annaka garibun aw abir sabil ka zama a duniya kamar bako ko kuma dan hujewa kana tahiya ne ka zo kalkashin wani icce ka tsaya ka huta ka huce ka danci abinci kai sallah ka huce ka dauki duniya a haka take saboda manazil ke da kwai daban-daban kai a na farko kake daga duniya akwai rayuwar barzakh yace rayuwa ta kabar akwai tsayuwa ta hisabi ita ma shekara 40 za a yi shekara 40 mun sani ba ta duniya ce ko ta lahira ce in ta lahira ce fatilka fal musibatu a'azam na'am in lisan lahira ne ko fal musibatu a'azam wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin imma ta'udun kai zaka ce a wajen ubangiji rana guda ta wajen Allah shekara 1000 ce ta to aka ce shekara 40 ce zai ta Allah shekara nawa ce za mu yi a ce ka ga bala'in da yawa ne mu dai Allah sa dai ko kwana ɗaya ne ma dai muna kalkashin inuwa al'arshi can masu yi sanayi dai mu dai muna can insha Allah yace wallahi kamar kwana ɗaya ne kenan ka san me kake yace tafuhu bi malika wal kasabu khabithun yace kana alfahari da dukiyarka alhali ta hanyar haram ka same ta baka sani kuma ka sani babu alfahari bane dukiyar haram wala abin kai coci Aladun mai hankali lokacin da zai dauki tsoka guda ya sa a bakin shi wanda kawai ya tabbatar cewa wannan tsokar ta haram ce kuma ga ta zai sa a bakin shi wannan zai ta sa wani uku wani bangare na jikin shi ya karu dalilin wannan haramun ke Aladun mai hankali ba zai ci wannan ba bai da makoma wannan jikin in ba gidan wuta ba duk jikin da aka tsira shi da haram na dalili Allah arzuta mu da haram da halak ya kiyaye mu da haram shi yasa ake faɗa a hadisi a wannan addu'an nan Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwaka wannan addu'a ce ita ma mu rike Allahumma kfini bi halalika an haramika ya Allah ka wadatar da ni da halakin akan haram wa agnini bi fadlika amman siwaka ya Allah kuma ka wadatar da ni da fadalanka akan waninka ka samu nutsuwa a zuciyarka ka wadata da abin da Allah baka wallahi zakara yu lahiya lau zakara yu lahiya lau yace wa tamrahu bi amalika wasairu hafifun yace ka zo ka tara gurruka kaya guda a gabanka yace alhali yace tayyata ka mai tsawo ce bayan ta duniya ga ta kabari ga ta tsayuwa yawmul mahshar ga saman sirati za zo a huce ga ga tukwada aje ta aljanna ko gidan wuta ka har yanzu a dai kake ba ta farko kake wanda wannan ta farkon ita ce natija abin da zaka iske a wa'incan sauran gidajen shi sa kyautata ana kyautata ana sallah ka mai da hankali kai sallah qiyamul layl ne ranka tabawa azumin nafila ne ranka tabawa ba cungul godo kyauta alheri sadaka ringayi kakka yarda ka samu matsala da iyayenka kakka zalunci kowa kasance halayenka masu kyau mai yawan karatun qur'ani mai yawan azkar ne mai yawan ambatan Allah ne wallahi zai gama da duniya lahiya ai ta hayaniya ana tarkice kai dai rike wa'annan zaka samu lahiya saboda kai ka san me yake gaban ka ka san lahira ce a gaban ka kuma in baka je da wannan guzurin ba ka san baka kai labari ba to kai kana kokarin tana da guzurin ka hankalinka kwance yace inna zulma la yatruku minhu qadr anmala yace zalunci da kake gani ba a bari daidai da kwaya ta anmala ko mun ka danke shi yace fa idza ra'aita zaliman qad sada fa nimlahu yace idan kaga azzalimi yana kokarin ci gaba da zaluncin shi yace wallahi idan kana da dama ka hana shi idan kuma ba dama ka bayyana cewa wannan ma zalimi ne yace farumma ma bata fa akhadha janbahu min al-layl namlatan aw quruhum fil jasad yace takan ya kwanta barci takan ya kwanta barci cikin dare yace wata tururuwa ko wani wata dabba ta kasa ta zo ta mai illa lokacin ta hiye shi Allah ya ga damar kashe mutum minti ɗaya ne ko sai gwanda ba duk abin da baka tsammani sai ka mutu abin da baka tsammani to wannan babi mun zo ƙarshen shi na abin da ya shafi shugabanci zaluncin shugaba iya daga cikin manya-manyan zanubai da suke gadar ma da mutum gidan wuta gobe kiyama sakon da zamu an haɗi na Qur'ani mai girma akan wannan zaluncin shine huda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat as-safat Allah yake cewa ushuru alladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budu yace min dunillah fahduhum ila siratil jahim sai ce waqifuhum innahum mas'ulun waqifuhum innahum mas'ulun a tsaida su saboda su abin tambaya ne kawai in dai ka yarda da Allah to Allah ne yake magana yace za a tsaida ka a ce tsaya kai kin abin tambaya ne to ka tanada amsar da zaka ba Allah duk abin da kake yi ka tanada amsar da zaka ba Allah abin da yace ma kai mai kyau shine zaka ba da amsa ko kuma abin da ka tana da mara kyau shine zaka bada masa amsa ka ta rage gare ka sai kama kanka amsa. Idan Allah ne ya ce waqifuhum innahum mas'ulun, ku tsaida su za mu tambaye su, sai ka jira ko ka tana da amsa da zaka ba Allah. Wannan kuma babu wani kowa ne, kowa ne sai an tambaye shi. Allah ba mu ikon ba da tambaya kuma ta gaskiya, ba da amsa ta gaskiya wanda za ta kasance ita ce abin da Allah yake so kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so. Kuma a ƙarshe muke ma juna ta'aziyya ta rasuwar malam, malam babba. Idan kun ji mun ce malam babba, muna ne malam ɗan so, da wannan sunan muka san shi, kuma kawai haka dai muke kiran shi. Mun aka ce mamman balama sai an sai muna zaune haka, ko muna fasali da ɗiyan shi, idan an kama sunansa an ce mamman balama, muke sanin cewa sunan shi ne haka. Kawai malam ɗan so, ko kuma ka ce malam babba. Allah mai rasuwa an binne shi ranar Laraba. Shi malam kawai abin da za mu faɗa a kan shi, a iya sanin shi da muka yi, da kuma iya sanin shi da iyayenmu suka yi, da wanda kuma suke gabanmu suka yi, kowa abin da yake faɗi dai abin da mu ma muka taso muka isko shi yana yin ne shi. Kawai malam abin da zaka iya faɗi a kan shi cewa shi dai ko mutumin kirki wajen haƙuri ba magana, wajen mantuwa kamar ba a rike mutum a rai, shi wannan duka ba a magana. Wajen yahiya hakan shekara 50 ba ɗaya a makaranta, har yanzu ni dai ban san ba ranar da aka kai da makaranta wurin shi, ban san ba yana da shekara nawa ne, ban san ba a wata shekara ce. Kawai ni da na buɗe ido na da na yi wayo, kawai na gani ina zuwa makaranta, kuma wurin shi nake zuwa makaranta. Hurufin hijaiya a nan makoya, alhamdulillah a nan makoya a wurin shi. Kenan kaga fadalawa da gare shi ba Allah nan, akan kamasho da gare, akan duk abin da mutum zai a rayuwa yana da yawa. Kuma ina ga ni ɗaya ne daga cikin dubannai, dubannai tunda tun nan shekara 50 ba ɗaya fara makaranta har yau, kuma 50 ba ɗaya ana makaranta har yau. Kuma kullum kokari ake, ya za a yi abin ya ƙara ci gaba, abin ya zauna, haka ne ake kullum, har aka bar duniya aka wannan rayuwa kullum a nan makaranta ake. In kaga ya fita masallaci za a, ko wajen wa'azi za a, ko wajen wata sabga za a, amma kawai a nan ake makaranta kawai. Idan mai mata Allah cikin shi, Allah gafarta mishi. Kuma abubuwa dai na alkhairi, Allah sa sadaqatul jariya ne gare shi. Sai dai a ce ko wani koyi da irin wannan gaskiya halin shi, shi kawai shi ɗaya yake kawai mala. Sai dai Allah taimake mu ma mu bar wasu abubuwa da zai kasance sadaqatul jariya ne, saboda gobe kiyama idan aka zo kowa da abin da yake da shi ne za a hukunta shi. To kuma kowa na fatan shi ma ya samu wani mataki shi ma a rayuwa wanda zai kasance ya samu wani abu wanda zai kasance sadaqatul jariya ne gare shi. Allah hore mana baki daya ni ayyuka wanda zai kasance sadaqatul jariya, al'umma za ta amfana da shi. Kowa ya ringa fatan Allah taimake shi yayi masallaci, misali ko yayi masallatai, kowa ya fata Allah taimake shi ya gina makarantu, in san samu ne makarantu, in ma ya nema kasance ko makaranta ce a ce ka samu ka gina, ko baka gina ba kai contribute a gina, ko masallaci ne ko baka gina ba kai contribute a gina. Wannan abubuwa ne sadaqatul jariya alkhairi. Wallahi mu ringa sa gurin yin waɗannan abubuwa, abubuwa ne wanda mun mutu a kabarin mu ladan zai ringa iske. Yanzu kaga irin wannan bayan Allah su ba san ba irin abin da zai ringa iske su, tarin abin da zai ringa iske su a gobe kiyama, sai Allah kaɗai sanya wani shi. Don haka mu ma mu yi gurin bar ma kanmu wani abu wanda zai iske mu bayan mutuwa, kuma abu ne wanda zai gadar mana da albarka a rayuwar, albarka kuma a zuriyar baki daya. Allah taimake mu. Wanda muka faɗa dai Allah ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.